إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatu al-wajiz fi fiqhi sunna wal kitab al-aziz wato mu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu hadan daidai kuma ya bamu iko da aiki da abin da zamu karanta muna cikin kitabul hajji babin mahzurat al-ihram babin da ke bayani akan abubuwan da alhaji ko mai umara bai kamata ba ko haramu a gare shi ya aikata mun karanta na biyar da na shida malam yace na bakwai shine al-jima'u wa dawa'ihi wanda ke alhaji ko wanda ke cikin aikin umara mu'tamir baya halitta a gare shi a lokacin da ya niyya ya sanya kayansa na harami ya shiga aikin hajji ko ya shiga aikin umara ya kusanci ainihin illansa da dukkan wa'ansu abubuwa wanda za su ja shi zuwa ga kusantar iyallai to baya halitta a kansa ya aikata har sai ya warwara daga aikin hajjinsa na bakwai shine shine iqtiraful ma'asi aikata ayyukan sabo baya halitta ga wanda ke alhaji ya rika aikata ayyukan sabo a cikin lokacin da ke aikin hajji aikin hajji ibada ce wadda take mai zaman kanta bulaguro ne mutun yayi da guzuri dan ya ainihin gana da ubangijin sa ya bota mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ainihin ransa da dukkan wani datti sannan ya tsarkake halayensa daga dabi'u wanda suke marasa kyau zuwa ga dabi'u wanda suke masu kyau to baya halitta mutum a cikin aikin hajji kuma ya rungumi ayyukan sabo bal abinda ke wajibi a kansa shine ya ainihin kiyaye lokutukansa a cikin wannan lokacin da ke ibada da ma sauran lokutukansa akan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nisanci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa ya kuma ainihin aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi dan ya kasance yayi hajji mabrur ay hajji wanda ke kubutacce daga ayyukan sabo kubutacce da dukkan wa'ansu al'amurka da zasu bata shi hajji wanda ke karbabbe na bakwai shine al-mukhasamatu wal-jidal jayayya da husuma hada da rikici da duk wata gardama da duk wata jayayya da duk wata tattaunawa wanda ba ta da amfani wanda ba wani ilimi bane za a karu ba wata magana bace akan wani bangare daga cikin ayyukan hajji ba wata tunatarwa bane akan wani zikiri ba wani tunatarwa bane akan wata ibada daga cikin ibadodi to baya halitta alhaji ya zamanto yayi mi ya shagaltu ya bada wannan lokacin nashi cikin jayayya da husuma wal aslu fi tahrimi hadhihi thalas asali ko dalili cikin haramta wa'annan abubuwan guda uku shine aljima kusantan iyallai iqtiraful ma'asi aikata aikin sabo al-muhasama wal-jidal jayayya da husuma asali akan ainihin haramta su ga alhaji ko wanda ke aikin umrah shine wadan Allah subhanahu wa ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj aikin haji ana yin sa a cikin watanni wanda suke masu alhurma duk wanda ya ainihin niyya ya shiga aikin haji to a lokacin da ke aikin haji kar a same shi da yashashshen zance da magana wanda take alfasha da fasikanci da dukkan wani abu wanda ke ketare haji ne ketare iyaka ne na Allah subhanahu wataala wala jidala kar a same shi yana jayayya da husuma a cikin abun da baya da wata ma'ana fil hajji a cikin aikin haji idan wannan ayar ta yi bayani akan wannan al'amurkan gaba daya akan cewa baya halitta wanda ke aikin haji arrafu zance na abun da ya shahi ainihin kusantan iyalle ko zance wanda ya shahi batsa ko kuma duk wata ketare iyaka shine al-fusuq mutun yayi aiki na fasikanci sannan wala jidal ko kuma wata husuma da jayayya a cikin aikin haji sai na 10 da na 11 daga cikin abubuwan da aka haramta mu alhaji ya aikata shine al-khitbatu wa aqdun nikah yin khutba da kuma ainihin dar ma'arme a lokacin da mutun yake cikin aikin haji nan baya halitta wanda ke cikin aikin haji ya ainihin yi horgance ko kuma ya darma ma wani arme saboda hadisin Usman radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qala yana cewa la yankihul muhrimu alhaji baya arme wala yunkahu ba'a arma mushi ko ba'a armansa wala ya khatubu baya yin horkanci ina wanda ke cikin hali na aikin haji ba wai kwata-kwata ba bayayi ba a lokacin da yake cikin hali na aikin haji la yankihu shi wanda ya sanya harami baya nema a darma mushi arme wala yunkahu ba za a arme shi ba ba za a arme ta ba idan alhaji ya ce ko alhaji hakanan wala ya khatubu ba zai yi horkancan wata ba daga cikin ainihin wanda ke so ya arma har sai in ya gama aikin haji nashi na aikin haji na 12 daga cikin mahduratul ihram at-ta'arrud li sayyidil barri mutun ya farma wani abun horauta daga cikin abubuwan da suke rayuwa a busassa kasa bi qatalin ya farma shi dan ya kashe shi au zabahin ko ya yanka shi au isharatin ko ya yi nuni au dalala da abun guda ɗaya ne ko ya yi nuni zuwa ga wani abun harauta ya bada umarni cewa aje a kaso wancan zoman ko aje a kaso wacce akuyar bi qaulihi ta'ala hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku harautan dabbobi wanda suke rayuwa a busassa matukan kuna cikin harami kenan matuka alhaji yana cikin harami to baya halitta yayi horauta wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam sannan da wadan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi lamma sa'aluhu anil atani allati sadaha abu qatada yayin da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan jakka ta daji wanda abu qatada yaje ya kamo ya farauto ta ya yanka ta wa kana halalan cewa wannan abun halal wa kana halalan shi ya kasance baya da harami bai sanya kansa na harami ba wa hum muhrimuna amma sauran daga cikin sahabbai suna da ainihin harami sun doko haramin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su aminkum ahadun amarahu an yahmila alaiha a cikinku akwai wani wanda ya umarce shi yaje ya harauto wannan jaka au ashara ilaihi a cikin ku akwai wanda ya nuni yace mun shiga jakin daji ta alfadari ta yake horauto mana qalula sai suka ce mushi a'a babu wanda ya aikata haka qala fakulu to ku kuci saboda ba ku kuka je kuka yi horauton ba hukuncin yana shafa ne ga wanda yayi mi wanda ya je yayi horauton ko yayi umarni a je a yi horauton kina wannan hukuncin ya shahe su ya shahi wanda yake alhaji ne bai shahi ba wanda yake ba alhaji bane kenan idan wani wanda ba alhaji ba ba da umarninku ba ba ku kuka sa ba ba ku kuka nuna mishi ba sai yayi horauta daga cikin naman horautan sai ya kawo muku a matsayin ku na alhazzai kuna iya cin wannan dabba amma ku ku je ku yi horautan ko ku yi nuni a je a horauto wannan shine aka haramta muku matukan kuna cikin harami hurima alaikum saydul barri ma dumtu hurma an haramta muku farautan dabbobi na ainihin busassa matukan kuna cikin ainihin harami kenan anan wurin akwai wani ladabi daga cikin ladubuka babu laihi idan aka tambayi mutum ya nemi ainihin istifsar kai tsaye an tambaye ka wata mas'ala to yana da kyau kai nazari kamun ka bada fatawa ko ka bada amsa idan baka gane wani bangare ba to sai ka nemi tafsili dan rarrabewa saboda nan wani bangaren ya halitta wani bangaren bai halitta ba kan cewa da su suka umarta da bai halitta su ci amma saboda ba su umarta ba shi kuma wanda ya horautan ba ya da ainihin harami to nan ya nuna cewa akwai halaccin shi yayi horautan kuma su ma abinda aka kawo musu na horautan akwai halaccin su ci wannan dabba sannan kuma yayi nuni akan cewa jaki na daji ana cin jaki na daji jaki wanda ke na gida shine aka haramta cin naman sa amma jaki wanda ke na daji alfadari ana cin naman sa gashi an yanka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi horautar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ci na 13 daga cikin abubuwan da aka haramta ga alhaji ya aikata lokacin da ke da harami shine al-aklu mimma sida min ajalihi yaci naman horauta wanda aka yi horauta domin shi mun gane bambanci can ba domin shi ba aka yi horauta wanda ya horauta ya kawo musu naman sai su ci wannan tunda ba su suka saba amma in shi ya bada umarni a yi horautan ko shi ya nuna abun horautan yasa aka bi shi to baya halitta ya ci wannan nama dan kamar shi ne ya horauta aw bi isharatin ilayhi aw bi isharatihi ilayhi ko shi ya nuna zuwa ga abun horautan aje a kama shi aw bi i'anatihi alayhi ko kuma ya taimaka aka horauto wannan dabba ta horauta li mafhumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam saboda ma'anan wadan manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam da ya nemi tafsili a cikin aikin Abu Qatada cewa aminkum ahadun amarahu an yahmila alaiha a cikin ku akwai wanda yayi umarni ya je yayo wannan horauta ya kashe wannan jaka aw ashara ilaiha a cikin ku akwai wanda ya nuna mushi yace ga jaka can ka je ka horauto mana qalula sai suka ce a'a kenan da suka ce na'am mi zai bada baya halitta imi baya halitta a ci qala sai ce fakulu tunda haka ne ku ci wannan dabba ai ku ci wannan nama wannan su ne abubuwan da aka haramta ga alhaji ya aikata lokacin da yake cikin mi hali na harami sai mubtilatul hajji abubuwan da suke bata aikin hajji yabdulul hajju biwahidatin minathnain hajji yana bacewa idan an aikata wani abu daga cikin abubuwa guda biyu ana aikin hajjin gaba ɗaya ya rushe sai dai alhaji ya je ya koma gidansa baɗin Allah ya kai mu ya komo ya sake aikin hajji amma wannan ya rushe abubuwan da suke bata shi shine na farko aljima shine kusantan iyalai idan idza kana qabla ramil jamratil aqaba idan ya kasance mutum ya kusanci iyallansa kamun giwa wanda ke ranar sallah amma idza kana ba'da ramil jamra amma idan ya kasance ya kusanci iyallansa ne bayan ya anyi giha ta ranar sallah wa qabla tawafil ifada kamun yaje ya tawafi na rukunin aikin haji fala yabtul hajju a wannan halin hajjin shi bai bace ba wa in asima koda ko lalle yayi zunubi ana ya aikata sabo saboda bai warware ba cikakken warwara gaba daya ya warware wani bangare ne na warwara a wannan lokacin sai ya yi da kwanaki ya yi da wafi ya yi da wannan kwanaki guda biyu alalqal ko guda uku ya warware gaba daya at-tahallulul kamil ya halitta a gare shi duk abinda aka haramta masa amma ranan sallah bayan yayi aski ya ainihin gifa to a wannan lokacin abinda yake a kansa ya yankansa shine ya hudda wannan kaya na harami kenan wani bangare na warwara ne amma bai warware ba gaba daya daga ainihin aikin hajjin shi gaba daya kenan in ya kasance ya kusanci iyallansa kamun rami jamratul aqaba kenan bayan ainihin arafa aikin hajjin sa ya rushe ko kamun arafa aikin hajjin sa ya rushe kenan sai dai badi ya komo ya sake wani aikin hajji qala ibn mundhir واجمعوا على ان من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفه ان عليه حج قابل والهدي cewa malumai sun hadu akan cewa duk wanda ya kusanci iyallansa a cikin aikin sa na haji kamun tsayuwansa na ainihin arfa anna alayhi hajj qabil kamun ya tsaya arfa to sai ya aikin haji a shekara mai zuwa da kuma ainihin hadaya saboda ainihin laihin ne na biyu daga cikin abubuwan da suke bata aikin haji shine tarku rukunin min arkanil hajj mutun ya bar wani rukuni daga cikin rukunnan aikin haji wa idza batala hajjuhu bi ahdi hadaini ithnaini fayajibu alayhi alhajj min al'amil qadim idan mutun ya bar rukuni daga cikin rukunnan aikin haji da gangan hajjin shi ya bace shi malamin yake cewa idan hajjin shi ya bace da aikata ɗaya daga cikin abubuwan ga da aka ambata to alayhi alhajju min al'amil qadim to sai je ya sake aikin haji shekara mai zuwa idza kana mustati'an in ya kasance cikin wanda suke da iko ala nahwi ma bayyana fi ma'na al-istita'a kamar yanda muka riga muka yi bayani akan ma'anan istita'a shine mutun ya zamanto yana da lahiya garas ya zamanto yana da guzurin sa wanda zai kai shi ya dawo da shi sannan kuma yana da guzurin da zai bar mu iyallansa har ya je ya dawo ba za su shiga cikin wani hali ba wannan shine ya istita'a wa illa in lokacin bai yi ba wa illa in ko bus cika ba wannan shartukan ko ba ya da ainihin iko fa fil waqati allazi yastati'uhu to zai aikata aikin haji a lokacin da ya samu dama li anna wujubahu saboda aikin haji yana zama wajibi alal fawri a gaugauce bistita'a da iko ana duk lokacin da ka samu iko cewa zaka iya yin aikin haji to shikenan lokacin nan zaka take aikin haji ba za ka ce ba sai gobe sai jibi sai gata ko kuma sai in na samu dama ko sai shekara a yanzu kana da dama kana da guzurin da zai kai ka ya dawo ka kana da kudin mota ko kana da kudin jirgi kana da guzurin da zaka bar mai iyallanka to yanzu zaka ta kai aikin haji a lokacin da kake da dama idan ka bari wannan dama tana iya kukuce maka ta subule maka mahazurat al-haramain harami na ainihin makka da harami na ainihin madina musamman ma wanda ke na makka wurare ne wanda suke da al-hurma masallate ne gewayen harami na masallacin ka'aba da gewayen sa an yi alama akwai wurin da ke harami ne wannan wurin baya halitta aikata wa'ansu abubuwa akwai ladubbuka da ya kamata al-haji ko mai umara ya kiyaye wannan sune mahzuratul haramain abubuwan da ba a so a aikata ba a ainihin makka jaa fi sahihaini ya zo a cikin sahihaini wa gairihi ma min hadisi abbad bin tamim an ammihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Ibrahim harrama Makka wa da'a laha wa inni harramtu al-Madina kama harrama Ibrahim Makka. Cha Nabi Ibrahim alaihi salam ya sanya Makka ta zamanto gari ne mai alhurma, yayi addu'a ga gari na Makka. Wa inni yace ni kuma harramtu al-Madina, na haramta Madina ta zamanto ita ma harami ce, kama harrama Ibrahim, kamar yanda Annabi Ibrahim ya sanya Makka ta zamanto harami ce. Kenan kaga kamar yanda Makka take harami, haka nan Madina ma mice ce harami ce. Fa tahrimuhuma, kasancewan su sun zama harami, inna ma kana bi wahayin min Allah subhanahu, wannan da wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala, li nabiyhi ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam, wa rasulihi ga manzon shi, ayi nabiyaihi ga annabin sa guda biyu, wa rasulaihi da manzannan sa guda biyu, sune Annabi Ibrahim alaihi salam da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alkarimaini masu karamci da daraja, salawatullahi wa salamuhu alaihima, tsira da amincin Allah su tabbata a gare su gaba daya. Wa iza qila, idan aka ce alharamani fahuma Makkatu wa Madina, cewa an aka ce alharaman, to ana nihin Makka, ana nihin ina Madina. La yajuzu itlaqu lafzil harami shar'an illa alayhima aw ahad wahadahuma, baya halitta wani wuri daga cikin masallatai a bayan kasa a kirayo su da harami, mun banda waɗannan wuraren guda biyu, ba ra'ayi bane kuma ba a kirkira ba a koyi da su. Kinan waɗannan wuraren Allah ya tsarkake su ya karrama su, to haka nan Allah subhanahu wataala ya sanya annabawansa suka bayyana a wannan wuri, haka na Annabi Ibrahim, haka na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ba ya halitta ayi kiyasi da wani masallaci ko min girman sa, koda ko da zinari ko da duk wani abu mai tsada aka gina shi, a ce mushi shi ma harami ne. Wala yajuzu itlaqul lafz harami shar'an ala al-masjid al-aqsa, koda masjid al-aqsa baya halitta ayi mushi ne a kiraye shi da cewa shi ma harami ne. Wala ala masjid ibrahim al-khalil, ko masjid ibrahim al-khalil, iz lam yusammi al-wahyu haraman illa makkah wa madina, saboda ba inda aka sanya maharami sai garin Makka da kuma garin Madina. Wa huwa tashri'un la makana lil aqlil bashari fi, cewa wannan shari'a ce babu ainihin alaka, babu wuri, babu dama ga wani hankali na dan adam yayi magana a cikin sa. Wa yuhdaru fi ard al haramain umurun, an hana aikata wa'ansu al'amurka a ƙasa wadda take ta harami guda biyu. La yajuzu fi'luha, baya halitta aikata wani abu a bayan ƙasan wannan. Waliman kana yahaya fihima, liman kana yahaya fihima, ga wanda suke rayuwa a wannan wuraren guda biyu, aw atahuma, ko wanda suka zo wa'annan wuraren guda biyu, za'iran, ko wanda ya zo Makka ko ya zo Madina don ziyara, ziyara ta li hajjin, don aikin hajji, aw li umratin, ko don yin umra, aw li ghairi zalika, ko da wani abu makamancin haka. Wanda muhimman abubuwan da suke kai mutum shine dai aikin hajji da umra. Yakan iya yiwuwa mutum ya je wani sha'aninsa a cikin garin Makka, sannan kuma ya ce to ba zai ribata kuma ya je yi umra, wanda asalin abin da ya kai shi can ko kasuwanci ne ko wani aiki na diplomasiya ya kai shi, kuma ya ce bari ya je yi umara. To in ya zo dai wannan wurin, wannan haramin, to ko da yaya ne ya zo, ya haramta a gare shi ya aikata waɗannan abubuwan. Wa hadhihi al-umur, waɗannan abubuwan da aka haramta a aikata a cikin ainihin harami su ne: na farko saydul haywani wat-tayri wa tanfiruhu wal i'anatu alayhi, an haramta a yi harautan wata dabba daga cikin dabbobi a cikin harami, an haramta a harauci tsuntsaye a cikin ainihin harami, an haramta a ainihin bi a bi wani abun harauta, ko a bibici wani tsuntu daga tsuntsayen da ake farauta,
a cikin ainihin harami wal i'anatu alai hakanan an haramta a taimaka mu wani yazo yayi harauta a cikin ainihin harami shi yasa duk irin tsuntsayen da ka gani a cikin wannan haramin zaka bar su haka nan ba zaka kashe su ba ba zaka ainihin harauce su ba hakanan dabbobi koda an samu barewa ko na ba kaddara ta zo to baya halauta ku ci to ga barewa nan bari mu harauce ta ba za ku harauce ta ba a cikin wannan wuri na harami kenan alhurma ce ga wannan wuri nabiyu qata'un nabati washauki ba a cire koda icce ne a cikin harami washauki ko kuma ainihin wata kaya a cikin ainihin harami sai dai in tana cutar da mutane aka samu wani icce ne mai kaya akan hanyar mutane yana shaude alhazzai yana cutar da su to wannan babu laifi a rage shi illa ma da'at alhajatu wad daruratu ilayhi sai in abinda bukata da larura ta ja ko ta sa aka aikata wa illa ba a yin kowane ɗaya daga cikin su na uku hamlus silah dokan takobi ko dokan wuga ko dokan wani abu daga cikin makami a cikin harami ba a yawo da makami cikin harami sannan na hudu daga cikin abubuwan da ba a aikata a cikin harami shine iltiqatul luqata fi harami makka lil hajj shine mutun yayi tsuntuwa yaga wani abu an yadda yace Allah ya bani a ba a dokan tsuntuwa a cikin ainihin harami sai dai ga wanda zai doke ta yaje kai ta wurin da ake bada ko kuma ya doke ta dan ya sanar yayi cigiya har a sami ita ko kuma ya doke ta dan katta bace yaje yayi cigiya zuwa ga mai ita an samu a bashi yanzu akwai tsari idan abu ya bace ana kai shi wurin da ake ajewa na ainihin harami na tsuntuwa idan mutun yaje sai yaje ya nemi kayansa a wannan wuri wannan ga alhajj amma man kana muqiman fil makkah amma wanda ya kasance daman ma mazaunin garin makka ne iltaqataha babu lahi ya tsinci wannan tsuntuwa wa arrafaha yaje ya sanar da ita wal farqu bayna alhajj wal muqim zahirun fi dhalik bambanci tsakanin alhajj da wanda ke mazaunin gari abu ne a bayyane saboda tsari na tsuntuwa a musulunci idan mutun ya tsinci abu wanda ke mai daraja ne ba abu wanda ke nan da nan zai lalace ba wannan abun zaka aje shi a wurinka kai cigiyar shi cewa a bada cigiya har tsawon shekara guda kaga wanda yazo ziyara shi mi zai kai shi da tsayuwa wajen shekara guda yana bada cigiya zabuwa ne yan kwanaki wani zai kwana 10 wani zai kwana 20 wani kwanan shi 40 ya gama ko wata uku yayi ko wata hudu mai gaba daya na lokutukan watanni aikin hajji ya riga ya gama ya ta kenan kaga shi wannan ba zai doki tsuntuwa ba ya ci gaba da cigiyar shi yasa aka ce wanda ke in garin makka babu laifi su tsuntuwan nan tsuntuwa sai su yi ta cigiyar ta ana bada bayani in mutun yazo yace eh wannan kudi nawa ne sai a ce yaya kudin yake yana cikin kulli kaza yana da madarmi kaza kuma a cikin kudin akwai jika-jika kaza akwai jika biyal-biyal kaza akwai nau'i kaza ya bada alamomi idan aka je aka bincika aka ga duk alamomin da ya bada daidai ne haka nan ne babu kuskure to shikenan wannan abu nashi ne sai a je a bashi qultu wad dalilu ala hadhihi al-mahdurat dalili akan wa'annan abubuwan da aka haramta alhaji ya aikata shine qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wadan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yawmi fathi makkah rayin da aka bude makka yake cewa inna hadhal balad haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari na makka annabi yayi hudu ba ya shelanta yake cewa wannan gari na makka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi gari ne mai alhurma yawma khalaqa as-samawati wal ard tun lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawmil qiyamah gari ne mai alhurma da alhurman ubangiji subhanahu wataala har zuwa tashin kiyama wa innahu lam yuhallal liqital fihi ba halat tabayin yaqi a cikin sa li ahadin ga wani qabli ka min zuwa na babu wani wanda aka halatta ma yayi yaqi a cikin wannan gari illa kauli wa lam tahillani nima ba abani dama wa ba halitta mun ba in yaki a ciki illa sa'atan min nahar sai wani lokaci kadan daga cikin yini shine lokacin da aka zo aka bude garin makka daga bayan wannan kuma baya halitta a zuba jini a ciki baya halitta a yaki a ciki fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah daruri ne mai alhurma da alhurman ubangiji subhanahu wataala har zuwa tashin kiyama daga cikin ladubbukan da ya kamata ku kiyaye ya ku alhazzai ya ku wanda kuka je ziyaran ɗakin Kaaba ya ku wanda kuka samu kanku a cikin harami la yu'dadu shawquhu ba a cire kitchen su ba a cire kayarsa wala yunaffaru sayduhu ba abun harautar sa a biyo shi da gudu da a kama shi wala yaltaqitu luqtatahu ba a ainihin dokan tsuntuwarsa illa man arrafaha sai dai wanda zai doki tsuntuwar dange cigiyanta wala yuhtala khalaha ba a ainihin cire itatuwa ko ganyen da suke cikin hilayenta wa qala al-abbas sai abbas radiyallahu anhu yace ya rasulullah ya manzo allah illa al-izhir amana rangome mana banda iccen izhir mana fa innahu liqainihim saboda ana amfani da shi dan yin gida dan bukatu qaini shine bukata suna yin ainihin kaman nobi cewa ana yin amfani da shi nobi ko ni gamba haka ana amfani da shi wajen yin gida wajen rihi wali buyutihim kuma haka nan ana amfani da shi wajen yin gidan ma gaba daya sannan ana amfani da shi wajen ainihin sanya ainihin kabari a ciccushe wuraren da ba icce bai samu ba alillike sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame yace illa al-izhir sai dai iccen izhir wannan babu laifi ku cira amma duk wata ciyawa duk wani ganye duk wani abu in dai ba wata larura bace ba a cire shi daga mi daga ainihin haram ba a kashe abun harautansa ba a yaki a wannan wuri ba a zubda jini ba a ainihin ba wuri bane na husuma wuri ne na bauta ma Allah subhanahu wataala wuri ne na cikin nan nutsuwa wuri ne na zikirin Allah subhanahu wataala hadisi na biyu an Jabir qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace naji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kulu yana cewa la yahillu li ahadikum baya halitta ga ɗaya daga cikin ku an yahmila bi makkata silah ya doki ainihin takobi ko makami ya rika yawo da shi a cikin garin makka a cikin harami na makka ba wuri bane na yaki yanan ba a sun dokan makami wuri ne na kowa ya kamata ya ji cewa kamar yanda Allah subhanahu wataala ya sanya wannan gari mai aminci ne to kowa ya kasance cikin aminci alhazzai su kasance cikin aminci da nutsuwa ba a takura ba su bauta ma Allah subhanahu wataala wa ana ali radiyallahu an daga ali radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace yani fil madina yana cewa a game da sha'anin madina la yuhtala khalaha ita ma kar a rika ciccire itatuwanta wala yunaffar sayduha ka abu abun harauta ta harauce shi wala yultaqatu luqtatuha kar a tsuntuwa a cikin ta illa liman ashada biha sai dai wanda zai cigiya ashada shine inshad wanda zai kururu ayi cigiya wannan abin da aka tsunta wala yasluhu li rajulin baya halitta ga wani namiji an yahmila fiha silaha liqitalin ya doki takobi ko ya doki makami dan yin yaki a cikin garin makka a cikin garin madina afwan wala yasluhu baya halitta an yuqta'a minha shajaratun a cire wani icce a cikin wannan harami illa an ya'lifa rajulun sai dai ummutun ya doki wannan icce ne ya doki wannan ganye ne ya cire wannan ciyawa ce ya cire ta a matsayin ciyawa ce na dabbobinsa ba'irahu dan ya ba ainihin dabbarsa kenan wannan babu mi babu ainihin laihi ya ainihin cira idan ya cire ainihin ciyawa makamanci haka قال الشيخ الصقرة ومن أتى شيئا من هذه المهجورات duk wanda ya aikata wani abu daga cikin abubuwan ga da aka haramta athima ya saba ma Allah subhanahu wataala mi zai yi wa yalzamuhu tauba abinda ke kanshi sai ne shine ya tuba wal istighfar da neman gafara ga Allah subhanahu wataala amma banda farauta idan yayi farauta to akwai abinda zai bada kutumkucin abinda ya farauta fa inna alal muhrimi akan alhaji ko wanda ke umara in dai farauta ce yi dan mul jaza zai biya mi jini ko yanka yayi hadaya ziyadatan alat tauba qari akan tuba wal istighfari da ainihin neman gafara da yi cewa bayan yayi tuba akan ya aikata abinda aka haramta haka nan yayi neman gafaran zanubansa to kuma sai ya nemi kwatankwacin abinda ne da ya kashe abun harautan nan da ya kashe ya nemi kwatankwacin shi sai ya yanka dan ainihin yin hadaya zai ko karantu ba ko bari sai mu hada shi da 45 ko bari sai mu hada shi gaba daya shi dar shi guda sai mu yi mai umra insha Allah nan zamu dakata abinda muka hadi daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu Allah gafarta mu malumanmu Allah ba mu ilimi mai amfani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تشين يا باتر يا أنا أبو